is JP Sounds.
It's Milani on the mix.
See.
Respect.
I had a dream last night. We gon' be okay. We gon' be alright. Put your hands up in the sky. Everybody but like Moona. Nigga get a pike and do kwalawa abaya kusinyo mumuna attacking. Somebody here is a snitch. Pando aye a latin like ugly and a fertilizer. Mumuna attacking.
Ara sugo bazirpi. Bude bazapi kwa 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 yan kaba kaifi. Yes, so no ni bansa maybe. Then the move on the doga. Ni nigga do a si maratoka. Baka da si maran se karoka. Yada pushi chajin ta soka. Dasa baki kaban dam kodin mama. So come my engine ne collect like boom quato engine ne mama su ku quato milkin ne ya man da dai da tulata harfin mun da dai da doje ka ramun mun da dai da ulata laskar mun da dai da cika ta
we roll I be ball we gon' get rid of your cops no police yeah baby we be flipping new cars while we ball shawty in the back room they jobbing me never. We gon' be okay. We gon' be alright. Put your hands up in the sky. Everybody put like Moona.
Muke mu fadi domin sunan mu ake ta tadi su kuma sun kisa gane kada mu sai ranan busa kahon nan ubangiji ne ya lamunce yace mu sha na kar mu shashance bude pejin nan za ku shazance duk wani ajisa arewa sai mun ci kutumar burar uban shi mallan karka ji haushi har mun wana su kunnuwan ku sai mun dana su bujiran suwa banda za ya san da mu hulka mun rike hasken ne ne fa mun bar su shana ne gobara mun kyasta a shanan ne muna da gayu a kowanne lugu har da wanda ba su ibada kware foto mun kasa kedi foto mun kama Kano foto mun dauki Lagos mun saka ta tsakanin kedi da Kano mun muna attacking ta boso dan ku samu guri ya rafa ka
We gon' get rid of your cops, no police, yeah, baby. We been flipping new cars while we ball. Shawty in the back room, be jobbing me, never. We gon' be okay. We gon' be alright. Put your hands up in the sky.
Wishing you better. I am feeling special. We are killing the haters. They want to buy the D-Clock. They want to buy our woman. They come to store. Allah, Gama Gareka. We must conquer. It is the promise, though. We are the rivals. Straight to your role models. I must prove them wrong.
We gon' be okay. We gon' feel alright. Put your hands.